أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مرداري بركة مرساك سادوا أتكم ونن شيري من البركة شيري من مقباتانا قري شيري من قومتين الحواريون سكي أو كان نون كاموكو أدك نماكو أو أنن كفامي البركة ترحمة ريديو إذن بممن تابا muna cikin tarihin babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda mun yi darasa 8 a yau zamu tashi darasi na 9 cikin ikon Allah idan mun manta ba a wancan makan malai yana taya mana bayani akan yadda siyasa gudanar da mulki da ainihin gudanar da dukiyar al'umma yake tafiya a zamanin sayyidina Usman malai ya kawo mana misalai har kusan guda 27 to malan muna farin cikin sanar da ku cewa a wannan dare ma Dr. Muhammad Thani Umar Musa Rijallimu yana tare da mu a cikin wannan zaure mai albarka akarmaka Allahu barka da zuwa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah ayo kuma cikin ikon Allah malam zai mana bayani zai dora mana akan tarihin sayyidina Usman zamu shiga harkar cin garuruwan da aka bude a lokacin sa ma'ana al-futuhat garuruwan da aka bude a zamanin mulkin sa Allah madaukakin sarki kara masa yarda shi kuma malam muna roƙon Allah ya masa jagora ya sanya albarka a cikin abin da zamu saurara mu sauraro ka ba mu aron kunnuwanka domin jin wannan nuqta mai albarka karmaka Allah tafaddal mashkura
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan kashe sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu jin labarin an kashe shi ya karawa makiya musulunci karfin gwiwa musamman ma kasar Farisa da kasar Rumawa sun fara sun kara jin karfin gwiwa cewa yanzu kaci yayi da za su kuma dawowa su kwace wasu garuruwa waɗanda aka cinye musu a zamanin mulkin sayyidina Umar radiyallahu anhu haka daga lokacin Yazdajir sarkin Farisawa ya fara wato tsare-tsare daga can garin da yake zaune a lokacin yana ya kudu ya yana can Fargana a wani gari da ake kira Fargana babban birnin Samarkand Samarkand a yanzu yana cikin Jamhuriyar Uzbekistan a yau Jamhuriyar Uzbekistan tana daga cikin jamhuriyoyi na tsohuwar tarayyar Soviet kafin ta ruguje to wannan lokaci yana can Samarkabinan Fargana babban birnin kasar Samarkand su ma shugabannin Rumawa jagororin su waɗanda suka bar garuruwan Sham suka koma Constantinople wanda ita ce babban birnin daular Byzantawa wato daula ta Byzantia a lokacin duk suka shiga tunanin yaya za su yi su dawo da mulkin su wanda aka kwace musu a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sannan ka koma can wajejen Masar can ma Rumawa sun yi dandazo a cikin garin Al-Iskandariya tun a zamanin sayyidina Umar kusan suna da yawa a wannan garin wanda Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu ya nemi izini wajen sayyidina Umar cewa ya je ya bude garin ya shigar da musulunci don gari ne wanda yake da wato ganoyi da yawa sannan kuma gashi an kakkafa majaujawa wato suruwa sun kakkafa majaujawa akan ganoyinta kuma Hiraqil shine wanda ya niyyar ma idan za a yi ma yakin shi zai jagoranci yakin da kansa kuma ya gayyaci Rumawa cewa kada wani yayi kasa a gwiwa ya fito ayi wannan yaki da shi domin Iskandariya a lokacin ita ce kusan kafar su ta ƙarshe ita ce kafar su ta ƙarshe haka a wannan zamanin sayyidina Uthman ma sai suka ƙara yin dandazo suka ƙara cika wannan gari suka fara tunanin yadda za su dawo da tsohon mulkin su da suke ganin musulmi sun kwace musu suka karya alƙawarin da yake tsakanin su na sulhu da musulmi suka nemi daular Romawa ta Byzantine ta aiko musu da wato sojojin ruwa da jiragen ruwa aka aika musu jirage ruwa na yaki wanda suke dauke da mayaka kusan 300 aka aika musu da makamai to sayyidina Uthman duk ya fuskanci wadannan kalubale da siyasar sauci take ba ji ba ba wato ba sani ba sabo siyasar ba sani ba sabo siyasar kuma da idan aka sa abu a gaba aka jimbare shi to ba za a ja da baya ba plan din da sayyidina Uthman yayi anan wato khuddar da yake da ita shine na farko a ga cewa duk kasashen wato a cikin abin nan waɗanda suke masu tirjiya ko waɗanda suke yan tawa yan ta yan kayar wato yan ta da kayar baya na farisawa da rumawa an murkushe su kuma ikon musulunci ya dawo zuwa ga waɗannan garuruwa sannan kuma abu na biyu wanda shine cikin tsarin sayyidina Uthman shine jihadi ya ci gaba shigar da musulunci garuruwa a ci gaba musamman garuruwan da ba waɗannan ba ko kuma garuruwan da suke makotaka da garuruwan farisawa da rumawa domin a datse dukkan wata hanya da za su iya samun taimako idan wani abu ya taso sannan kuma abu na uku a samar da wasu cibiyoyin yaƙi waɗanda suke na dindindin wanda zai zama sojojin musulmi suna ribado a wannan guri suna zaman dako domin ba wa kasashen musulmi kariya abu na hudu kuma shine a samar da wato sojojin cikin ruwa wanda za su iya yaƙi a ruwa sannan a samar da jiragen ruwa waɗanda su za su amfani a tsallaka ruwa domin kokarin shigar da musulunci wasu kasashen da suke ketare ruwa sannan kuma da kokarin tare dukkan wani yunkurin kawo hari da makiya za su yi musamman rumawa da za su yi amfani da jiragen ruwa to wannan karfin na ruwa musulmi a lokacin ba su da shi saboda sojojin musulmi suna buƙatar a samar da wannan to wannan yana daga cikin tsare-tsaren da shi sayyidina Uthman ya dauko a lokacin gwamnatinsa sayyidina Uthman ya kafa barikin sojoji a manya-manyan cibiyoyi na garuruwan musulmi a wannan lokaci wato kamar irin a Kufa akwai cibiya ta sojoji a Basra akwai a Sham akwai wato a Iraki an yi cibiya guda biyu daya wato barikin da take Kufa sai kuma barikin sojoji da take Basra sai kuma a Sham nan ma aka samu wato barikin sojoji a Dimashq bayan Sham ta koma hannun sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu gaba daya sannan Masar ita kuma aka kafa wato sansanin sojoji a Al-Fustat to waɗannan dukan su sansanoni na sojoji waɗanda aikin su shine su kare daular musulunci sannan su ci gaba da shigar da musulunci garuruwa suna yada musulunci ko ina da ina to wannan a dunkule shine tsarin da sayyidina Uthman ya dauko domin ya ga cewa wato fadada addinin musulunci da shigar da shi garuruwa na duniya ya ci gaba kuma bisa wani sabon tsari da wani sabon salo cikin waɗanda suka yi aikin buɗe kasashe da shigar da musulunci a zamanin sa an yi abin da ya shafi wato gabashin duniya da kuma yammacin duniya gabashin duniya mutanen Kufa sun yaki wajen shigar da musulunci a Azerbaijan wanda tun farko-farkon wato khalifancin sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta 24 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutanen Kufa sun wato yaki Ar-Ray garin Ray Ar-Ray gari ne wanda yana a yanzu yana yammacin kasa yana yammacin garin Tehran cikin kasar Iran Ar-Ray gari ne wanda yake a yammacin Tehran wato yanzu kace ma yana shi yana cikin Tehran din daidai ne wato kamar a yanzu Tehran din duk ta hada da shi babban birnin kasar Iran sannan da Azerbaijan ita ma daula ce wanda har yanzu haka ake kiranta daula ta Azerbaijan a cikin daulolin da suke karkashin tarayyar Soviet a waɗannan garuruwa guda biyu Ar-Ray da Azerbaijan Ar-Ray lokacin sayyidina Umar aka shigar da musulunci a cikin garin to akwai sojoji wato mayaka 10,000 6,000 a Azerbaijan 4,000 kuma suna rai sojojin mutanen Kufa waɗanda suka kai su 40,000 su mayaka 40,000 a kowace shekara mayaka 10,000 za su fita yaki daga cikin 40,000 wato a cikin barikin da take nan duk shekara za a fitar da soja 10,000 za su fita yaki saboda haka a duk shekara hudu kaga soja zai fita sau daya a duk shekara hudu soja za a fita yaki da shi sau daya dole ne cikin tsare-tsaren da Sayyidina Umar da Sayyidina Usman ya yi a lokacin da Sayyidina Usman ya samu mulki ya danka Kufa a hannun jagorancin Al-Walid ibn Uqba to bayan an yi haka sai mutanen Azerbaijan wanda nan sansani ne na sojojin musulmi sai suka fara yin tawaye sai suka nemi su karya yarjejeniya da aka yi da su a zamanin Sayyidina Umar a lokacin karkashin jagorancin Huzaifa ibn Yaman sai suka nemi su karya wannan yarjejeniya saboda haka sai suka fara yi wa gwamnansu wanda aka tura musu a gurin shine Uqba ibn Farkat sai suka fara masa zanga-zanga to shine suka fara fitowa suna neman za su hambare shi su yake shi su kori musulmi daga garin to shine sai Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu a lokacin sai ya bawa Walid ibn Uqba shine gwamna a lokacin na Kufa sai ya bashi umarni cewa lalle a fita a yaki waɗannan ƴan tawaye to shi kuma lokacin aka shirya runduna bataliya wacce za ta ji ta yake su karkashin jagorancin Salman ibn Rabi'a al-Bahili saboda haka ya tura wasu daga cikin sojoji suka yi gaba sannan shi Al-Walid shi kuma ya bi su a baya cikin jama'arsa ya je zuwa ga mutanen Azerbaijan da suka ji labarin cewa ga sun an fito za a yake su da sun fito za su yi tirjiya ko kuma za su nemi mayar da hannu a goga baya da suka ga haka sai suka fito suna neman a dawo da wancan sulhun da aka yi da su a baya lokacin Sayyidina Umar karkashin jagorancin Huzaifa a janye batun yaki to Al-Walid ya amsa musu wannan bukatar tasu aka yi yarjejeniya da su suka sa hannu cewa za su yi biyayya to a wannan lokacin aka shi Walid ya tura sauran rundunonin da suke tare da shi ya fito da su ya tura su su shiga wasu garuruwa domin kai wato shigar da musulunci nan ya tura wani da ake kira Abdullahi ibn Shubayr al-Ahmusi tare da sojoji guda 4,000 ya tura shi zuwa ga mutanen Muqan da mutanen Bir da Tilasan wanda duk suna daga cikin garuruwa yanzu haka a cikin jamhuriyar Iran to a lokacin aka cinye waɗannan garuruwa da yaƙi aka samo ganima ta dukiya da dabbobi da kuma bayi amma daga baya sun kwaci kansu wato mutanen garin bayan an cinye sun kuma samu sun kwaci kansu basu yi sanyi ba sai Walid ibn Uqba ya sake shirya wani abin nan dinsa nan wani sojan sa komandan sa sunan shi Salman ibn Rabi'a wanda muka faɗa a baya ya hada shi da sojoji mutum 10 abin nan sojoji 12 to inda suka je suka fara da Armenia kasa ce haka tana nan cikin kasashen Asia al-Wusta wato Central Asia ya suka cinye garin suka kwaci garin abinda suka cinye garin da yaki sannan ya dawo da ganima da yawa sannan shi kuma Al-Walid ibn Uqba suka dawo tare zuwa Kufa mutanen Azerbaijan wanda mun ce akwai sansanin soja na abinda sun rika yin tawaye ga daular musulunci ba sau ɗaya ba sau biyu ba har ya kai Al-Ash'ath ibn Qais wanda shi ne kamar gwamna a Azerbaijan ya rubuta wa shi Al-Walid ibn Uqba yake cewa ya turo masa da madadi wato karin sojoji daga cikin mutanen Kufa to shine al-Ash'ash ibn Qais ya rika bibiyar wadannan yan tawaye yan ta da zaune tsaye yaga cewa ya karya su shine dai suka nemi dai a sake zuwa a zama ayi sulhu akan wancan sulhu na farko da aka yi suka karya aka sake suka karya to shine shi Ash'ash sai ya ji tsoron kada wannan karan ma idan an yi sulhu da su su kuma karyawa to da aka zauna aka yi sulhun sai ce to za a bar sojoji a gurin wato ba za a janye sojojin duka ba za a bar su saboda koda wani abu ya motsa ba sai an sake kira sojoji daga nesa ba da haka aka bar larabawa sojoji larabawa waɗanda za su zama kamar masu tsaron wannan sulhu da aka yi na abin da masu tsaron zaman lafiya kuma aka sa sunayen su a cikin diwan ana biyan su albashi zaman da suke yi ana biyan su aljabashi saboda zaman dako suke kamar ribata sannan kuma ya umarce su cewa zaman da za su yi ba kawai a zama ne na soja ba in shirin sai ta kwana koda shi a kuma su rika da'awa suna kiran mutanen garin zuwa ga musulunci a lokacin da shugabancin wannan gari Azerbaijan ya dawo hannun Sa'id ibn al-As sai mutanen Azerbaijan suka sake yin tawaye suka sake ma wannan gwamnan nasu tawaye to shine aka aika da Jarir ibn Abdullah al-Bajali shine kuma ya murkushe su ya kashe shugaban yan tawayen sannan abubuwa karshe aka samu saukin tawaye bayan da yawa daga cikin mutanen garin sun musulunta sun zama makaranta alqur'ani sun koyi karatun alqur'ani ita kuma shi kuma garin Rai wanda muka ce a yanzu ka iya cewa ma yana cikin Tehran domin yana abin nan gabashin ko kuma abin nan yammacin Tehran lokacin shugabancin Sayyidina Uthman ya umarci Abu Musa al-Ash'ari cewa ya je garin saboda samun labarin cewa su ma sun fara tada tsayin wato kair baya ya je ya murkushe su sannan kuma ya aika masa da Quraiza ibn Ka'ab al-Ansari wanda lokacin ka sake bude garin bayan da sun yi tawaye irin cewa su sun balle to duk wannan za ku ga cewa mutanen Kufa a lokacin su ne suka yi ta wannan yunkuri kuma duk yankin da ake ta wannan gwagwagwa da su ne mutanen Iran wadanda wannan garuruwa aka shigar da musulunci da yawa daga cikin mutanen garuruwan suka yi ilimi musamman Rai tana daga cikin shahararrun garuruwa da aka yi ilimi manya-manyan malaman hadisi sun bayyana a wannan lokaci ne kamar irin su Abu Hatim Ar-Razi Abu Zur'a Ar-Razi Muhammad ibn Muslim ibn Wara Ar-Razi Fadlak wato suna nan da yawa waɗanda za ka ga malaman hadisi ne wanda suka fito daga wannan yankin irin su wannan malamin mai tafsiri Fakhruddin Ar-Razi duk wanda dai kaje an ce Ar-Razi to ana nufin daga garin Rai yake saboda gari ne wanda ya jima a ƙarƙashin daula ta musulunci tun zamanin Sayyidina Umar zamanin Sayyidina Uthman zamanin Sayyidina Umar aka wato garin aka shigo da shi cikin daular Islama kuma malamai suka yi suna suka taimaka hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sosai haka nan mutanen Kufa sun taimaka wajen murkushe hare-haren da mutanen Romawa suke ta kokarin kawo wa musulmi lokacin da Al-Walid ibn Uqba ya gama aikin da zai yi a Azerbaijan ya dawo Mosul cikin kasar Iraq umarni ya zo masa daga Khalifa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wanda takaddar tana cewa bayan haka Muawiya ibn Abi Sufyan ya rubuto min takadda yana bani labarin cewa gwamnatin Romawa ta tattaro sojoji masu yawa domin kawo musulmi hari saboda haka ina ganin ya kamata ka taimaka musu da ƴan uwansu mutanen Kufa haka idan littafin nan nawa to wasiƙan nan tawa ta zo maka to ka aika musu duk wanda kake ganin zai taimaka musu wanda ka yarda da jarumtarsa da ƙoƙarinsa da musuluncinsa a samu sojoji in ji Sayyidina Uthman a samu sojoji kimanin 8,000 zuwa 9,000 ko ma 10,000 idan za su samu ya ce a aika musu domin su taimaka musu cewa sana'a a lokacin da Al-Walid ibn Uqba ya samu wannan takarda sai ya tashi ya tsaya cikin mutane yawa Allah ta'ala godiya ya yabe shi sanne ce bayan haka ya ku mutane Allah ta'ala ya jarrabi musulmi ta wannan fuska jarraba mai kyau kuma garuruwan da suka butulce musu suka kafirce musu suka yi musu tawaye yanzu Allah ta'ala ya dawo musu da su kuma an sake samun wasu garuruwa sababbi waɗanda da can ba musulunci a ciki yanzu musulunci ya shiga cikin su kuma musulmi da suka je kai wannan musulunci sun dawo lafiya suna masu dauke da ganima kuma da lada godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai da ya musu wannan ni'ima inji Al-Walid ibn Uqba yace to kuma sarkin muminai yana nufin Usman ibn Affan ya rubuto min takarda yana umarta ta cewa in tara sojoji daga cikin ku kimanin 10,000 ko 8,000 wanda za su taimaka wa ɗan uwansu mutanen Sham wanda Romawa suke ta kawo musu barazana domin kokarin su ga sun murtsike su waɗanda duk suka yi wannan to babu shakka suna da lada mai girma suna da falala mabayyaniya don haka duk wanda zai fito sai ku fito na nada muku shugabancin Salman ibn Rabi'a al-Bahili wanda shine ya jagoranci shugabancin murƙushe tawayen mutanen Azerbaijan Salman ibn Rabi'a al-Bahili daga nan mutane aka fito kafin kwana uku sai gashi mutane 8,000 sun hadu cikin mutanen Kufa akan za su bada wannan gagarumar gudunmawa suka kama hanya su har suka shiga garin Sham suka danna cikin wato lardin Rumawa wanda yake jagorancin mutanen Sham a lokacin shine Habib ibn Maslama ibn Khalid al-Fihri da za mu yi maganar wannan yunkuri da kuma wannan kokari da suka yi idan muka zo maganar abinda aka yi a bangaren Sham saboda haka suka kai harahare a kasashen da suke karkashin mulkin Rumawa suka kuma ci nasara suka samu bayi suka ciko hannayensu da ganima suka kuma bude garuruwa masu yawa a cikin waɗanda suka yi yaƙe-yaƙe a lokacin kuma suka shigar da musulunci garuruwa akwai Sa'id ibn al-As wanda shi kuma a shekara ta 30 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya jagoranci yakin da aka kai garin Tabaristan. Tabaristan shi ma yanzu yana cikin arewacin kasar Iran ne.
Tabaristan.
Tabaristan. Tabaristan. Yana cikin arewacin daula ta Iran a yanzu. A shekara ta 30 shi wannan Sa'id ibn al-As ya jagoranci mayaka suka yana nufin shiga yankin gaba ɗaya yankin Khurasan. Yankin Khurasan tsohon yanki ne da wannan suna wanda ya kunshi daular Iran, daular Afghanistan da wasu garuruwa daga cikin Asiya al-Wusta, wato Asiya ta tsakiya, wasu garuruwa wanda duk su ake kira a dacin yankin Khurasan. To Sa'id ibn al-As fitowarsa daga Kufa waɗannan garuruwa wannan yanki gaba ɗaya ya dosa da niyyar za a shigar da musulunci kuma a rundunar da yake tafe da ita da Sayyidina Usman ya shirya su domin su yi wannan aiki ta kunshi wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rundunar da ya kunshi Huzaifa ibn al-Yaman ko wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tare da su akwai Al-Hasan da Al-Husayn ɗan Sayyidina Ali akwai Abdullahi dan Abbas a cikin rundun akwai Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi dan Amr ibn al-As akwai Abdullahi ibn Zubair duk suna cikin waɗanda suke karkashin jagorancin Sa'id ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu Abdullahi ibn Amir shi ma ɗaya daga cikin komandoji ne mayaka ko mutumin Basra shi ma ta bangaren sa wancan ya fito daga Kufa shi kuma ta bangaren sa daga Basra shi ma ya fito yana nufin shi ma Khurasan din shi ma yankin Khurasan ya nufa to sai Sa'id ya riga shi saboda haka sai shi sai ya sauka a wani gari da ake kira Abra Shahar shine garin Naysabur daga baya ana kiransa garin Naysabur wanda shi kuma arewa ce mafi abin arewa maso gabas na ƙasar Iran arewa maso gabas na kasar Iran shine garin su Imam Muslim shine ne Sabur garin su Imam Muslim wanda ya fitar da malamai shi ma na hadisi da yawa irin su Al-Hakim Abu Abdullah Naisaburi irin su Imam Muslim Naisaburi wanda suna nan duk wanda kaje an ce Naisaburi to daga wannan gari ya sauka ya fito wannan gari a da can ana ce masa Abra Shahar ko Abu Shahar daga baya ake kiransa da Naisabur to Said shi kuma ya sauka a wani gari da ake kira Qomis wanda ya sulhu da mutanen garin kamar yanda shi Hudhaifa shi kuma Ibn al-Yaman ya yi sulhu da mutanen Nahawand sannan ya zo Jurjan wanda Jurjan shi ma abin nan arewacin Iran ne shi ma arewacin ƙasar Iran ne wanda shi ma ya fitar da mutane da dama daga cikin malamai duk wanda kaje an ce al-Jurjani to ya fito daga wannan yanki ne kamar irin su Ibn Adi mai littafin al-Kamil fi du'afa ar-rijal Ibn Adi al-Jurjani haka duk wanda kaje an kira shi da wannan suna to daga wannan garin ya fito to su ma sun yi sulhu suka yi sulhu ba su fito sun yi fada ba akan cewa duk shekara za su bada dirhami 1,000 a matsayin jizya sannan aka zo Tamis sannan suka zo Tamisa wanda dukkanin su suna cikin yankin Tabaristan da take cikin Jurjan wanda gari ne yana kan gabar teku wato yana kan gabar teku anan Hudhaifa ya shiga garin ya yaki kuma yaki mutanen garin har ma yayi salatul khawfi amma yayi salatul khawfi shi abin nan shi Sa'id afwan Sa'id ibn al-As yayi salatul khawfi dan lokacin ana cikin fada sallah ta zo sai ya ce Hudhaifa kaifa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a cikin irin wannan yanayi sai ya ga masa cewa ga yadda yayi sai Sa'id ibn al-As yayi salatul khawfi suna tsakiyar yaki kuma a wannan lokacin ya nuna wato jarinta ba kankanuwa ba a lokacin da ya sa wa mutanen garin wato ya sa mutanen garin takunkumi don sun shiga garin duk sun rufe ganuwar garin don haka babu yadda zai shiga garin sai sa musu takunkumi ma'ana aka rufe su sojoji suka ija da baya su kuma su zamana suna ciki an musu kofar rago to sai suka ce to ya za su yarda su miƙa wuya amma ya ba su aman wato ya ba su aman cewa ba za a kashe su ba in sun miƙa wuya sai ya ce da su to ya ba su aman Allah ya qtula minhum rajulan wahidan Allah ya qtula minhum rajulan wahidan ba zai kashe mutum ɗaya daga cikinsu ba to shi kenan da suka bude ganuwa da ya shiga sai kashe su sai mutum ɗaya bari maganar yadda ta zo za ta iya ɗaukar shi abin da ya kiniya Allah ya fitar minhum rajulan wahidan ba zai kashe ɗaya ya haƙura ba ya kashe da yawa su kuma suna abin da ne cewa Allah ya fitar minhum illa rajulan wahidan shi kuma sai ya ce la ya fitar minhum rajulan wahidan saboda faqatalahum jami'an illa rajulan wahidan saboda duk ya faqatalahum jami'an to da haka aka murkushe garin Jurjan ya dawo karkashin daular musulunci tun daga wancan lokacin to haka shi ma Abdullahi ibn Amir wanda shi ma kace shi kuma ya fito daga Basra wanda shi ma ya nufo Khurasan shekara ta 31 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Sa'id ibn al-As shekara 30 shi kuma shekara 31 saboda haka Sa'id ibn al-As shi ya sa ya riga shi
to Allah ya saka alkhairi kafin mu shiga wata gabar mu sauraro wannan cikin wannan dare mai albarka kana tare da shirinmu na bagabata na gari tare da babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijal Lemo wanda yake daura mana a darasin mu na 9 a tarihin babban sahabi Usman ibn Affan Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda muna cikin tarihi da kuma ainihin garuruwan da ya bude a lokacin mulkin sa Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda barakallahu sai mu dora
muna magana cewa Abdullahi ibn Amir shima komanda ne ya fito kuma daga garin Basra wanda shima ya nufi yankin Khurasan to yankin Khurasan yanki ne babba tsohon yanki ne wanda muka ce ya kunshi wato ya kunshi kasar Iran a yanzu ya kunshi kasar Afghanistan a yanzu ya kunshi wasu garuruwa daga cikin Asia Wusta irin jamhuriyoyin nan da suke karkashin tarayyar Soviet irin su Uzbekistan da irin su Turkmenistan da sauran garuruwa waɗanda a jamhuriyoyin da suke karkashin tarayyar Soviet kafin su zama kasashe masu cin gashin kansu to da duk waɗannan suna karkashin abinda ake kira da Khurasan to ganin cewa wannan ya riga shi isa sai shi ya bude Abrashahar wanda muka ce ita ce ana Isabur ya bude garin Tus wanda da yawa zaka ji ana Atusi dole ga ci Atusi daga wannan garin shi cikin kasar Iran ne a yanzu irin su Nasiruddin Atusi da su ɗan garin ne a Biwart shi ma daga cikin garin da shi Abdullahi ibn Amir ya bude akwai Nasa tana yanzu tana cikin Turkmenistan wanda kasa ce abin nan da can Turkmenistan tana cikin kasashen jamhuriyoyin kasashen tarayyar Soviet wanda daga baya ta balle ta zama kasa mai cin gashin kanta to Nasa wanda shine garin su Nasa'i to Nasa to duk a wannan lokacin ne shekara 31 shi Rundunar Abdullahi ibn Amir ta shiga wannan gari har ta samu musulunci ya kai wannan gari shine har suka kai garin Sarkhasi da ke da kiran musulman yamma da musulmi a ce masa Sarkhasi ya kuma yi sulhu da mutanen Maru wanda shi ma gari ne daga cikin garuruwan Turkmenistan shi ma na daga cikin garuruwan Turkmenistan a yanzu ya zo a cikin wata ruwaya ta Sakan Ibn Qatada al-Uraini yake cewa Ibn Amir ya bude garin Faris wannan garuruwan duka suna cikin garuruwan Farisawa sannan ya dawo Basra sannan ya nada Sharik Ibn al-Awar al-Harithi ya zama kuma shine gwamnansa ko mai tsaron mai rike da ragamar mulki a Istakhar wanda shi ma gari ne anan Sharik Ibn al-Awar ya gina masallacin Istakhar na tarihi kuma Ibn Amir wani mutum daga cikin Bani Tamim ya shigo wajensa yake cewa innahu al-ahnaf ana ce da shi Aus Ibn Jabir al-Dushami da shi ne ake ce masa al-ahnaf yake ce masa maƙiyanka suna guje maka sannan kuma suna jin kwarjininka sannan ga garuruwa nan da faɗi wato ƙasa da faɗi wadda tana buƙatar a kai mata ɗauki don haka ka tafi ka shiga cikin garuruwa da yaƙi Allah ta'ala zai taimake kuma zai ƙarfafa addininka to shi ke daga lokacin shi Ibn Amir ya sake shiryawa ya umarci mutane da shirya a kama a ci gaba da shiga a ci gaba da dannawa a shiga garuruwa a nan dan da ya dawo Basra wannan al-ahnaf shi ya fito da shi ce masa maƙiyanka tsoronka suke ji kwarjininka suke gani ƙasar Allah kuma na da faɗi ma'ana lokacin dawowa gida bai yi ba saboda ya kamata ka tashi ka ci gaba da abin da kake yi to shine ya tashi ya sake yin ɗamara ya sake umartar sojojinsa ya sake ɗamara ya ce to Basra ya kawo wani da ake kira Ziyad ya ce ci gaba da kula da Basra shi kuma nan take ya nufi garin Karman shi ma a cikin ƙasar Iran ne akwai wani babban malami mashhuri da ya sharhin Sahih Bukhari shi Al-Kawkab ad-Darari wanda kai ana cewa Al-Kirmani duk ana faɗa Al-Kirmani to nisba ce zuwa ga garin Kirman wanda shi ma yanzu yana cikin daula ta Iran da garuruwa duk ga malaman musulmi da yawa na sunna sun fito daga wannan gari kafin a rikide dan da duk sundun na sunnan ne daga baya ne ya rikide lokacin da daular Safawiyya ta zo wata kila wani lokaci za a yi tarihinta sannan ya shiga ya shiga ya ƙara shiga cikin garuruwan ya ƙara shiga garuruwan Khurasan yankin Khurasan. Wasu daga cikin malamai ko masana tarihi suna cewa ya kama hanyar Asbahan. Asbahan ita ma a cikin ƙasar Iran take yanzu. Wasu suka ce ya tafi zuwa Khurasan din ne, kuma shi Karman ya bar wani ya ci gaba da rike garin bayan ya shigar da musulunci garin, shine Mujashi ibn Mas'ud As-Sulami. Sannan ya kama hanya ya nubi wani gari da ake kira Wabar, wanda farsakhi 80 ne tsakaninsu da nan. Sannan daga nan ya tafi wani guri da ake kira Tabasai, ya nufi Abra Shahar, ita ce Naysabur. Al-Ahnaf ibn Qais yana tare da shi. Wani Al-Ahnaf ibn Qais ma'ruf ne a cikin tabi'ai waɗanda suke sun ba da gudunmuwa sosai, wanda mun taɓa yin tarihinsa a lokacin da muke wasu karatuttuka nan. Al-Ahnaf yana tare da shi, kuma yana jagorancin wasu ma daga cikin bataliyoyin yaƙi, wanda ya karya garuruwa da yawa waɗanda suka nufa suka ci su da yaƙi, har lokacin da ita ne Naysabur ɗin gaba ɗaya ta dawo ƙarƙashinsu suka mallake ta. Wata ruwaya tana cewa Ibnu Amir, Abdullahi Ibnu Amir, ya iso Naysabur, ya ci rabinta da yaƙi, kuma rabin ta kuma yana ƙarƙashin wani da ake kira Kanara, rabinta kuma nasa ne da Tus. To sai zamana Ibnu Amir ba zai iya wucewa ba ya kai zuwa ga Maro, wanda shi ma cikin garuruwan da yake son ya kai gare su ne, wanda muka ce suna cikin ƙasar Turkmenistan, wanda sai dole ya yi sulhu da shi wannan Kanara, ƙasar da yake mallaka ko mulka. To shi ne ya yi sulhu da shi, ya ce shi zai miƙa wuya ba zai yaƙi ba. To sai ba da ɗansa Abbas Salt da kuma ɗan uwansa wanda ake kira Sulaim, zai ba da shi a matsayin a rike su a matsayin su ne jingina, wato kamar lamu ne, ko da a ce zai yi wani abu to ga 'ya'yansa nan a hannunsu. To sannan sai Abdullahi Ibn Khazin, shi kuma aka turo shi ya nufi yankin Harat. Hatim Ibn Nu'man shi kuma zuwa Marwa, shi kuma ya ɗauki waɗannan 'ya'yan na wannan mutum guda biyu da aka yi sulhu da su, ya tafi da su har sai da ya zo gurin wani da ake kira Al-Nu'man ibn al-Afqam, a nan ya 'yanta su ya sake su kowa kama gabansa. To duka garuruwan da suke daura da Naysabur, shi wannan Abdullahi ibn Amir shi ya buɗe su, ya shigar da musulunci cikinsu, kamar Tus, kamar Biward, kamar Nasa da Humran, har zuwa Saraks, duk shi ya buɗe su, wanda ya samu ya ci galaba a kan wannan yankuna, wasu ta hanyar yaƙi, wasu kuma ta hanyar sulhu ba tare da an yaƙi a tsakaninsu ba. To da haka za mu ga cewa sojojin musulmi sun yi rawar gani ƙwarai da gaske ƙarƙashin waɗannan kwamandoji wanda suka shigar da musulunci irin waɗannan garuruwa cikin yankin ƙasar wato Iran. A yanzu musulunci ya shiga cikinta, wanda ta haifar da malamai da dama. Al-Ahnaf ibn Qais, wanda shi ma ɗaya daga cikin fitattun tabi'ai ne, yana daga cikin wanda suka ba da gudunmawa ƙwarai a wannan yakin, kamar a shekara 32 shi ne ya ci ƙarfin mutanen Balkh, wanda shi ma gari ne daga cikin garuruwan wannan yanki, ya ci ƙarfinsu har ma suka yarda cewa a yi sulhu. A shekara 32 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi sulhu da su, akan cewa duk shekara za su ba da dirhami 400, wanda shi ne abinda za su bayar a matsayin yarjejeniya. Suka yarda da haka, ya kawo ɗan baffansa shi ne Usaid ibn Mutashammis, ya sa shi a matsayin shi ne mai kula da wannan garin, domin ya riƙa karɓar abin da aka yi sulhu da shi a kansu. Shi kuma ya nufi Khawarizm, wanda a can ya zauna har sai da lokacin sanyi ya zo, sannan ya kai musu hari ya murƙushe su. A lokacin sanyi ya zo, maso jojinsa sun shiga wani yanayi saboda yanki ne mai sanyi kwarai da gaske wa san yankin da yankin waje da tarayyar Soviet din nan Russia din nan an san yadda yake da sanyi a lokacin da sanyi zo sojojin sun shiga cikin wani hali mai matsananci wanda har yake cewa su sojojin sa mai kuke gani sai suka ce da shi to ai Amr ibn Ma'd al-Karib yana fada cikin wata magana sai yana cewa idza lam tastati amran fada'hu wajawizhu ila ma tastati abinda kaga ba zaka iya ba ka bashi ka nufi abinda zaka iya to anan al-ahnaf yace to shikenan sai mu tafi sannan ya komo zuwa balagh ya samu dan baffan sa ya tattara abinda akai alkawari da su za su bayar a nasrubu shine dirhami 2400 ya zo daidai lokacin ana wani biki ya zo daidai lokacin mutanen Balkh din suna wani biki sai suka kawo masa kyaututtuka na korai na zinariya da azurfa da dinari wanda aka buga da dirhami wanda aka buga da wasu kayayyakin amfani da tufafi sai ibnul sai shi dan baffan Ahnaf din wanda shine wanda aka aje a gurin domin ya karbi abinda aka yi alkawari da su na sulhu sai yake ce da su wannan shine abinda muka yi sulhu da ku wato wannan muka yi za ku ba mu sai suka ce a'a wannan ai al'adar mu ce duk irin wannan rana idan ta zo to duk wanda yake shugaban mu ne muna ka masa irin wannan kyauta domin mu ƙara sanya masa san mu da tausayi mu a zuciyarsa sai ce to wannan wacce rana ce ita wannan a gurin ku suka ce ai wannan ita ce ranar maharajan rana da muke bikin mu kuma muna yin wannan sai ya ce to ni ban san wannan abu ba kuma ni ina ga bai kamata in bayar da shi ba wataƙila haƙƙina ne zan haka zan karɓa amma zan ajiye sai bayan na yi tunani idan ya kama in karɓa in ɗauka in kuma ya kama in mayar muku sai ya karɓa sai ga al'ahnaf ya zo sai yake ga masa labari ga abin da ya faru sai ya tambaye su game da wannan sai suka faɗa masa abincin da suka faɗa a baya cewa wannan kyauta ce da muka saba wa duk wani shugaban mu irin wannan rana domin mu ƙara da sa masa tausayin mu a zuciyarsu saboda haka sai Ahnaf ya ce to zan ɗauki wannan kyaututtukan naku in kaiwa nima nawa shugaban in ji me zai ce sai suka ɗauka suka kaiwa Abdullahi ibn Amir wanda shi ne shugabansu gaba ɗaya suka gaya masa ga abin da ya faru sai ya ce a karba ka karba ya ce rishi a babahar karbi wannan kyauta taka ce to ai ni yanzu ba ni da bukatarsa ya ce to shikenan ba wanda yake da bukata cikin mutanen ka saboda haka sai ya karba wanda yana nuna cewa dan suna biki sun ba wani shugaba a kuta kyauta to wani ba zai iya karbar kyautar ba musamman ma idan wani abu ne da al'adar su ta gudana su ba shi ba wani abu ne da yake na cin hanci ko dan yayi yayi barna
har koda al'adar ta addini ce misali ko bikin su na addini su ko na amma kamacin haka
koda na addini ne zai iya karba kamar yanzu kyaututtuka na Kirismeti wajen zai karba matukar ba yanka bane wani abin da aka yanka bane wanda aka yanka wannan ba zai ce ba amma kamar alewa ko agogo ko takalmi ko wane ne mutum zai karba sahabbai sun kasance suna karba sai da tuna Aisha tana karba sai da Ali yana karba ana duba komai a ciki
wato ko ci za a yi inda ba yanka ba ne
babu wani ana iya karba to duk wannan yana daga cikin wato abubuwa da aka yi na shigar da musulunci cikin waɗannan yankuna to sai muka dawo bangaren Sham a baya mun faɗi labarin Habib ibn Maslama al-Fihri da kuma rundunar da aka ce a taimaka wa mutanen Sham da ita wanda Al-Walid ibn Ukba a lokacin ya tara mutanen Kufa tashi ya gaya musu abin da Sayyidina Umar afwan Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu ya rubuto masa na cewa mutanen Romawa suna kawo barazana matuka da gaske ga mutanen Sham akwai buƙatar a taimaka musu da sojoji a lokacin ya tashi ya tattara masa sojoji mutum 8,000 aka sanya jagorancin waɗannan sojoji ƙarƙashin wani da ake kira Habib ibn Maslama Al-Fihri wanda sannan kuma akwai kuma wasu wanda su kuma a ƙarƙashin jagorancin Salman ibn Rabi al-Bahili to musulmi a wannan lokacin sun ci nasarar mulkushe makiyansu Romawa har suka kutsa kasashen Romawa da yaki lardin da yake karkashin mulkin Romawa da yaki suka ci su da yaki suka kama na kamawa suka samu ganima wanda a lokacin Romawa sun hada kai da Turkawa don lokacin Turkawa ba su musulunta ba sun hada kai da Turkawa da haka suka nufi musulmi domin su yake su mun ce musulmi sun kai yaki sun kuma cinye kasar sun shiga kasar Armenia da yaki to a lokacin Turkawa sun so su hada kai da Romawa domin su su yake musulmi wanda suka kai yaki Armenia wanda muka ce musulmi a karkashin jagorancin babban komandan su shine Habib ibn Maslama al-Fihri shi kuma Habib ibn Maslama al-Fihri an ce mutum ne wanda yake ya san wato kaidi ga maki yanda zai ciyo wato ciyo galaba a kansa ko yadda zai iya masa shigo shigo ba zurfi saboda haka yayi niyyar cewa a daddare cikin dare zai kai hari sai ya fada cikin wato ya fada wa komandan su wato babban shugaban su a inda yake sansani ba tare da ya ankara ba matar shi abin nan Habib ta ji shi yana wannan alkawari cewa zai kai masa hari har sansanin sa har cikin ɗakin sa sai take tambayar sa ana cire ta Ummu Abdullah ibn Yazid al-Kalbiya ta ce da shi ina kake so ka tike yace ina so in tike cikin ɗakin sa a sansanin sa ko kuma in tike a aljanna to haka cikin dare ya auka musu kuma ya ci galaba a kansu ya zo lokacin daidai lokacin da ya shigo ɗakin wato lokacin da ya shigo gurin kwanciyar abin nan sai ya samu hammata ta shi ta riga shi zuwa ita wacce da take tambayar sa saboda haka ya ci gaba da yaƙe-yaƙensa kuma ya ci gaba da cin nasara a cikin ƙasashen ko lardin ƙasar Armenia da Azerbaijan wani guri ya buɗe ta hanyar sulhu wani guri kuma ya buɗe ta hanyar ƙarfi Habib ibn Maslama al-Fihri yana daga cikin manya-manyan komandoji waɗanda suka yaƙi a Armenia da ke ƙarƙashin daular Byzantiya daular ta Romawa kuma sun iya samun nasara a wasu lokuta ma idan aka turo rundunar za ta yaƙe su sukan kashe rundunar ma gaba ɗaya zamana ba wani ɗaya da zai kai labari lokaci su buɗe garuruwa su buɗe manyan garuruwa su buɗe manyan ganuwoyi kamar yanda suka yaƙi wasu garuruwa na da suke ƙarƙashin daular Romawa irin wani gari da ake kira Shamshat da Maltiya da sauransu a shekara ta 25 Muawiya ibn Abi Sufyan ya jagoranci wata runduna wacce ta yaƙi Romawa har ya kai ga Amuriya da Amuriya babban gari ne wanda Romawa suke ji da shi a lokacin Muawiya da ya nutsa da yaƙin sa sai da ya tokare da wannan garin ya samu akwai manya-manyan ganoyi da aka yi tsakanin su da Romawa da manya-manyan garuruwan Romawa sannan ya kutsa ya je ya samu su ganoyin tsakanin Antakya da Tartus ya samu babu kowa a nan ya kawo sojoji daga cikin mutanen Sham ya jirge a gurin sojoji daga mutanen Sham da mutanen Jazira cikin Iraki ya jirge a gurin ɗaya daga cikin komandojinsa wanda shine Qais ibn al-Hur al-Absi shi ma ya ci gaba da jan yakin a lokacin bazara har ya kasance sun kusan gama da dukkan wasu manya-manyan ganoyin da suke kusa da garin Antakya yana daga cikin garuruwan da Romawa suke da mulki a ciki to kusan duk garuruwan da suke wannan yanki na Antakya ya kasance an rushe duk ganoyinsu ta hannun waɗannan kwamandoji Sayyidina Uthman kana iya cewa shi ne farkon wanda ya bada dama a fita yaƙi a shiga cikin teku shi ne farkon khalifa wanda a zamanin shi aka shiga cikin aka samu jiragen ruwa na yaƙi aka kuma kutsa cikin teku معاوية ابن أبي سفيان عند الوقتين سركيني أشام ياي تناشي سيدنا عمر ابن الخطاب شوى ميزي هنا بداس سامجلة قلوة بأقوصة أشيغا متانا دسكي باين تيقلنا ياكا ما تأكي مسو مسلين جنة سيدنا عمر yace to shi ba zai yi wani abu ba sai ya yi shawara da Amr ibn al-As wanda shine yake kusa da su yana kusa da su shi zai iya ba mu shawara akan yaya zamu iya yin wannan aiki ko zamu iya yi
shi lokacin Amr ibn al-As gwamna ne a Misra
a Masar shi Muawiya yana ganin kamar Hims a cikin Sham take Sham kuma a lokacin ta shigo karkashin musu daga Hims yake cewa ana jin kyarar zakarun su ana jin haushin karnukan su so dan menene ba za a iya tsallaka ruwa a je musu ba wato kusancin da ake da su ba tazara ruwa ne kawai ya shiga tsakanin mu ya kamata mu kai musu wannan haske to shine a lokacin shi Umar yake cewa radiyallahu anhu yake cewa sai ya tura wa Amr ibn al-As ya gaya masa yaya ruwa yake yaya wanda ya shiga ruwa yake ki cewa idan ina ganin kamar zan shiga ko bazan shiga ba wato zan sa sojoji ne a ciki ko bazan sa sojoji ne a ciki ba sai yake sai shi Amr ibn al-As lokacin ya rubuto masa cewa ruwa da ka gani na ganshi wata halitta ce babba amma dan kankanin halitta ne yake shiga cikin sa kuma idan yana tsaye ya firgita zuciya idan yana motsi kuma wato yana tafiya ya tada hankali wanda duk yake da yaqini a ya shiga cikin sa to riƙinan sa zai ragu wanda kuma yake da shakka in ya shiga cikin sa shakka sa za ta karu shi cewa abu ne mai tayar da hankali amma a waje sai ka ganshi kamar wato salin alin yake cewa in ya karkatar to sai ya nutsar wanda kuma ya tsira to shikenan shi zai farin ciki to lokacin da sayyidina Umar ya karanta wannan bayanai na sayyidina Amr ibn al-As sai ya rubuta Muawiya ya ce kai a fasa ba zai yi ba ya ce na rantse da wanda ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiya ba zan yarda wani musulmi ya hau wannan teku ba ya ce na rantse da Allah la muslimun ahabbu ilayya mimma hawati ar-rum musulmi ɗaya ya fi soyuwa a wajena sama da abinda Romawa ko Rum gaba ɗaya ta kunsa saboda haka kada ƙarin shigar da mutane na ciki wannan shine abinda zan gaya muku to wannan shine a lokacin sayyidina Umar bai yi amfani da jirgin ruwa an shiga yaki ba to wannan tunanin shi ya ci gaba da zama a wuya a kwakwalwa sayyidina Muawiya a lokacin da Usman ya samu mulki wanda kuma a lokacin ya bijiran masa da wannan shawara wanda kuma ya amfani da ita aka samar da jiragen ruwa wanda su ne aka shiga waɗannan yaƙe-yaƙe da su aka ci abin nan a cikin su wanda insha Allah karo na gaba za mu yi magana akan gazwatu Qabrus wato yakin da aka shigar da musulunci cikin musulunci ya je kasar Cyprus
Allah saka da alkhairi Allah kuma ya nuna mana wannan mako mai zuwa domin ci gaba da wannan shiri mai albarka mu sauraro tsawon waɗannan mintuna 54 mu saurari babban malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijallibu cikin wannan mawdu'i na tarihin sayyidina Usman a yau mun ji da aka buɗe garuruwa aka ainihin kai musu saƙon addinin musulunci wasu ta hanyar yaƙi wasu kuma ta hanyar sulhu Allah maɗaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi malam ya kasa mana abubuwan kashi-kashi gashi kuma babu lokaci balle mu ɗan yi bayaninsu malam ya gaya mana cewa sayyidina Usman radiyallahu anhu yana da barikin sojoji a garuruwan Kufa da Basra da Sham da Misra to ta wannan fuskoki an yi amfani da wannan barkoki kuma an yada addinin musulunci domin mal ya gaya mana cewa Basra an shiga karkashin jagorancin wannan bangare wanda ya jagorantar shi ne Abdullahi bin Amr ko Abdullahi bin Amir sannan bangaren Sham kuma Habib ibn Maslama al-Fihri wanda shi ne ya jagoranci wannan bangare to lokaci da ya riga ya cin mana dan haka a madadin kwamitin alhawariyun da suke daukar nauyin kawo muku wannan shiri mai albarka na magabata na gari da babban malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijallibu da ya kasance da mu har tsawon waɗannan makonni ina fatan Allah madaukakin sarki ya kara mara lafiya ya kara masa yalwar kirji ya sa albarka a cikin ilimin sa da rayuwarsa gaba daya ga dukkan mai son tuntube mu ko kuma shawara ko kuma ainihin tambaya a cikin wannan shiri zai iya tuntuba mu ta wannan lamba kamar haka 08063336669 ko kuma ya same mu a adireshin mu na alhawariyuna@yahoo.com amaradin bashir sarki abdulkadir wanda ke kula da wannan shiri ni da na gabatar alqasim abdulrahman nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah mu kwana lafiya